daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangwa FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Da aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabu abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana, mun karkata shirin namu na musamman na ranar Juma'a zuwa ga abubuwan da suka shafi watan Ramadan. A yau 23 ga watan Afrilu na shekarar 2021, za mu magana ne akan matsayin mata a shari'ar Musulunci.
Zara, kin san mu mata ɗan gata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne.
Gaskiya ne Amina, a dan haka shirin namu na yau mun gayyato malamin da zai yi mana bayani akan falalar kula da mata da karrama mata da kyautata mata. Dan haka sai a saurari shirin yau da gobe.
Malam Ahmed Muhammad Gombe, mazaunin jihar Connecticut a nan Amurka, ya amsa gayyatar mu inda zai mana bayani akan maudu'in mu na yau. Ba tare da bata lokaci ba, malam gare ka.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man talaqqa al-Qur'an min ladun hakimin alim. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ومن تمسك بسنته إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايك يا أخوة ماسو سوراري إنا ما نقيس وإرن تأدين المسلمشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكاني يبود كراري da godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, dukkanin salati da sallama su tabbata ga fiyayyen halitta annabin rahama Muhammad dan Abdullah da alayen shi da sahabban shi gaba daya da duk wanda suka bi bayan su da yake tutawa har zuwa ranar tashin kiyama. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa falala da ya mana ya ba mu tsawon rai da lafiya muka halarci wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da sunan shi mafiya kyau da sifofin shi mafiya kamala ya hada mu da dukkan alkhairi da albarka da gafara da rahma da ake samu a cikin wannan wata, ya sanya mu cikin bayin shi waɗanda zai yanta daga wutan jahannama da rahamin shi. Idan mutum yana karanta alkur'ani mai girma zai ga a wurare daban-daban, a ayoyi daban-daban, Allah yakan kira kanshi da suna Al-Alim, Al-Hakim. Innahu Alimun Hakim wa huwa Al-Alimul Hakim. Allah ya kira kanshi da salon zance daban-daban da wannan siffofi guda biyu. Yana kiran kanshi da masani dangane da dukkan komai, shine Al-Alim. Yana kuma kiran kanshi da Al-Hakim, mai hikima, gwani na gwanayi, mai tsara al'amura yanda suka dace, mai aji komai a mahallin shi. Duk abinda Allah yayi zaka ga haka abin ya dace a yi shi, duk abinda ya aji zaka ga haka ya dace a aji wannan abun a wurin da Allah ya aje shi subhanahu wa ta'ala. Na daga cikin hikiman Allah ya halicci halittu waɗanda waɗansu mun san su kaɗan daga ciki, mafi yawan halittun Allah babu wanda ya san su sai shi subhanahu wa ta'ala. Daga cikin halittun shi waɗanda muka sani, ya gaya mana cikin Alkur'ani mai girma, cikin suratul Zariyat, yace wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Wa min kulli shay'in, dangane da dukkan komai, khalaqana zawjayn, Allah ce mun yi halitta jinsi biyu, jinsin mace da kuma jinsin namiji. Allah ya yi halitta kala biyu, akwai bangaren mata, akwai bangaren maza. Wannan hikima ce ta Allah, daga din daman shi ya tsara haka, babu mai ce masa dan me. Kamar yadda na faɗa, duk abin da Allah ya yi akwai hikima a cikin yin haka. To, dangane da halittar maza da mata, mu ɗauki halittar maza da mata na mutane. Kar ka ɗauka cewa dan an halicci wance mace, Allah baya son ta ne shi yasa ya kaskantar da ita. In an halicci wani namiji, Allah na son shi ne shi yasa Allah halicce shi namiji dan ya ɗaukaka shi. Ba haka abin yake ba. A cikin suratul Hujurat, Allah ya gaya mana subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, sai ce inna akramakum indallahi atqakum. A cikin dukkanin mutanen duniya gaba daya, akramakum indallah, wanda yafi kowa daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, sai ce atqakum, wanda yafi wani takawa, wanda yafi wani tsoron Allah. Ba waye mace, waye namiji ba, waye fari, waye baki, waye dogo, waye gajere. Attaqakum Allah ya ce, wanda ya fi wani takawa, wanda ya fi wani tsoron Allah. Sannan halittun maza da mata, duk halittu ne masu daraja. Allah ya faɗa cikin suratu Al-Isra, ya ce walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah ya ce walaqad karramna bani Adam, haƙiƙa mun karrama dan Adam, mun daraja shi, mun girmama shi. Sai ce dan Adam, mace ne ko namiji, kowanne daga cikin nau'in waɗannan halittu guda biyu, Allah ya baka daraja, ya bata daraja, ya mutunta ka, ya mutunta ta. Sannan kasantuwar kai mace a ke mace shi namiji, ko kai namiji ita mace, hakan ba yana nufin in kai aikin ibada, in kai sallan azhar, Allah baka lada goma, ita mace sai a bata lada biyar dan kawai sunanta mace. In kai azumi watan Ramadan, aka baka lada goma misali, kawai sai ita a bata lada biyar saboda sunanta Aisha ko Khadija, kai sunanka Abdullahi ko Abdurrahman. Ba haka abin yake ba. Allah ya bayyana mana wannan karara cikin Alkur'ani mai girma, cikin suratul Ahzab. Allah ya lissafa siffofi na mutane nagari, siffofi guda goma tsakanin maza da mata. Yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati. Haka Allah dinga lissafa wa haraje kan na goma, wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirati. Sai ce a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Saboda karancin lokaci ba zan karanto ayan gaba ɗaya ba, amma Allah ne lissafa siffofin mutane na gari, siffofi guda goma. Goman nan kowanne akwai mace, akwai namiji. Sai ya ce a'addallahu lahum maghfiratan, duk wanda ya siffantu da ɗaya daga cikin siffofin nan, ko wasu daga ciki ko gaba ɗayansu, mace ne ko namiji, Allah ya musu tanadin maghfiratan, wani irin gafara, wa ajaran, da wani irin lada azima mai girma. Nan Allah bai ce ba ladan namiji zai fi ladan mace yawa, kawai dan shi namiji ne ita mace ce. A'a, duk wanda ya siffantu da ɗaya daga cikin siffofin nan, sai Allah ce a'addallahu lahum maghfiratan wa ajaran azima. Kowa Allah zai ba shi lada ne gwargwadon aikin shi. Babu wanda zai fi wani samun lada sai wanda ya fi ƙarfin imani da ikhlasi da kuma kyautata aiki. Su waɗannan jinsu ainihin siffofi guda biyu na halitta, mace da namiji. Kowanne yana bukatan kowanne. Allah ya gaya mana cikin suratul baqara, yace uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum, sai yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum, su mata tufani a gare ku, rufin asiri ne a gare ku ku maza. Wa antum libasul lahunna, haka kuma maza sutura ne a ga mata, rufin asiri ne ga mata. Mata sutura ne a gare mu, mu ma sutura ne a gare su. Mata rufin asiri ne a wajen mu, mu ma rufin asiri ne a wajen su. Wannan sai nuna cewa kowanne sashi yana bukatar dan uwan shi. Shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi cikin Musnad daga nan Aisha, Allah ya kara mata yadda, wanda wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito, haka Imam Tirmidhi, haka Imam Ibn Majah, Allah musu rahama. Annabi rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, yace innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, lallai su mata shaqa'iqur rijal, aika mun wani bangare ne na maza, wato maza da mata wani abu ne kaman guda daya aka raba shi biyu, dan Allah nuna irin kusancin da muke da shi a wajen halitta da kusancin da muke da shi wajen dokokin da shari'a ta shimfida akan mu duka biyu. Da yanda in kai aiki mai kyau zaka tafi aljanna, Allah ya baka lada, haka in kai mummunan aiki zaka tafi wuta, Allah ya kiyaye, haka ita ma mace. Idan ka kalli tarihin duniya zaka ga babu wani addini wanda ya karrama mace, ya ba ta daraja irin addinin musulunci. Shi yasa jahiliya ne da maguzanci rena mata da wulakanta su da daukan su a matsayin waɗansu makaskanta a cikin halitta, wasu halitta da ba su da daraja. Allah ya halicci mace ne don ya kaskantar da ita, ya halicci namiji ne don ya fi daraja, shi ke da falala, shi Allah ke so. Wannan fahimta ce ta maguzanci, fahimta ce ta jahiliya. Shi yasa kafin zuwan musulunci mun sani, mun ji a tarihi, Qur'ani ma ya ba mu labari, hatta bunne ƴaƴa mata ake da ransu saboda ana bakin cikin an haife su. Allah ce wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, a cikin suratu An-Nahl, wancan kuma cikin idh shamsu kuwirat. To shi yasa dan musulunci ya taka wa wannan abun birki, sai ya karrama mata, ya ba su daraja. Shi yasa ma in ka kalli ayoyin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka kira mata da mata yan gatan Allah, mata yan gatan manzon Allah, mata yan gatan shari'ar musulunci. Ka dauki misali kamar haka. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayan Ibn Majah daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda. Manzala ce ma ala ibn tayyin aw thalathan aw ukhtayn aw thalathan hatta yabinna aw yamuta anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati ka hataini. Duk wanda ya dauki nauyin ƴaƴa mata guda biyu ya kula da su, ko ɗan uwan shi mata guda biyu ya kula da su wajen ciyar da su, tufatar da su, tarbiyyar su, ilimin su, hatta ya binna har suka rabu da shi, mai rabawa ta raba mutuwa kenan, ko kuma suka yi aure, sai ya ce ni da shi za mu kasance a gidan aljanna kamar haka. Annabi nuna ƴaƴan yatsun shi guda biyu. Kaga wannan ba karamin falala ba ne, ba a ce Allah ya baka ƴaƴa mata, ko ya baka riƙon ƴan uwanka mata a ƙarƙashinka.
Ramadan.
sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma Malam Ahmad zai kammala wa'azin shi.
Kaga wannan ba karamin falala bane, ba a ce Allah ya baka ƴaƴa mata ko ya baka riƙon ƴan uwanka mata a gargashin ka. Allah ya haka ne dan yana so ka shiga aljanna. Shi sa wani hadisi na Imam At-Tabarani daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda manzon Rama ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, yace laysa ahadu min ummati ya'ulu thalatha banatin aw thalatha akhawatin fayuhsinu ilayhinna illa kunna lahu sitran minan nar. Yace babu wani ɗaya daga cikin al'ummata, babu wani mutum ɗaya a cikin al'ummata da zai dauki nauyin kula da ƴaƴa mata guda uku ko ƴan uwan shi mata guda uku ya kyautata musu. Sakamakon da Allah zai bashi shine za su zamo mishi sutura daga wuta ranar gobe kiyama. Allahu akbar. Sannan wani hadisi mai kama da wannan, hadisin Anas ibn Malik wanda yazo cikin Sahih Muslim, manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam, yace man ala jariyatayn hatta tabluga jaa yawmal qiyamati ana wa huwa kahataini. Yace duk wanda ya dauki nauyin kula da ƴaƴa mata guda biyu har suka girma suka balaga zai zuran tashin kiyama ni da shi kamar haka. Annabi nuna ƴaƴan yatsun shi guda biyu, ashe a baka ƴaƴa mata? Wannan ba karamin falala bane ba, ba karamin alheri Allah ya maka ba. Kisa Sheikh Abdul Azim bin Sheikh Abdullah bin Abdul Azim bin Bas rahmatullahi alayhi yake cewa ire-iren waɗannan hadisan suna nuna falala wajen kula da ƴaƴa mata da ƴan uwa mata da kyautata musu da ba su daraja da ba su tarbiyya da kula da su. Mutum yayi hakan ba dan komai ba, sai dan kwaɗayin sakamako mai girma da shi kuma Allah zai mishi subhanahu wa ta'ala. Ita mace Allah ya mata gata ya sanya a kula da ita tun daga yarintanta har tsufanta. Shi yasa ita mace na daga cikin gatan da Allah ya mata, sai zama in tana da aure misali to arzikinta dukiyanta nata ne, ba naka bane kai mijin kuma baka da iko da shi. Idan tana da miliyan 10 kai kana da 5,000, yanzu haƙƙin ciyarwa akan ka yake ba akan ta bane ba, sai in ta ga dama ta fi sabilillahi. Amma wajibin na kanka, zakka ma sai ta ga dama ta baka, sai dai ka nemi alfarma a saka a cikin list, hajiya a taimaka a sani a cikin list. Haka ya faru da Abdullahi bin Mas'ud da matan shi, tana da kudi za ta bada zakka, yace a bashi, tace a kai baka ciki, ya tafi kai kuka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace ta bashi, annabi bai ce ba kai dan me mijin naki, a ina a lallaba ta arzikinta ne dukiyanta ne. To kaga wannan daraja ne da musulunci ya ba wa mata da falala da suke da shi a cikin addinin musulunci. Shi yasa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda, wani sahabi ya tambaya annabi ce man haqqu bi husni sahabati, wa yafi cancanta da in bashi kulawa, waye haƙin shi fi girma a kaina wajen ihsani da kyautatawa da ladabi da biyayya? Annabi ce da mutumin nan ummuka, mahaifiyarka. Ya sake ce da annabi sannan saiwa, annabi ce mahaifiyarka. Ya sake ce wa annabi saiwa, annabi yace mahaifiyarka sallallahu alaihi wasallam. Hassa uku, sai aka ruwa na hudu annabi ke da shi mahaifinka. To kaga wannan na nuna falala na mahaifiya, daraja da na ƴa mace take da shi. Allah ya bata wani irin falala da kulawa na musamman da aka dora wa danta ne mata fiye da ma mahaifin shi. Sannan in ka dauki matan aure kuma, Al-Qur'ani a cikin suratul Nisa'i Allah sai ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, kuma amalance su mu'amala ta kyautatawa, ku zauna da su da mutuntawa da kulawa. Wannan aya yana nuna mana yadda Allah ya yi umarni na a mutunta mata, a ba su daraja, a kyautata musu, a tausaya musu, a musu rahama, kar a wulakanta su, kar a ci mutuncinsu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i khairan. Annabi yi wasiya da ku rike mata da alkhairi, ku mu'amalanci mata da alkhairi da kyautatawa. Annabi wasiya yake na a kyautatawa mata. Sannan wani hadisi mai ban kai, hadisin da Jabir dan Abdullahi ya ruwaito, wanda Imam Muslim ya kawo shi a cikin Kitabul Hajji, a lokacin da Annabi zo Hajjatul Wada, hajjin bankwana, a hudu ba da yi ranan Arfa, hudu ban sannan shahararriya da ta zo cikin littattafan hadisi, wanda ya yi wannan hudu ban a gaban sahabbai sama da mutum 100,000, inda kama Annabi ya yi bankwana da duniya kenan zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai wanda bai taba ganin Annabi ba sai a wannan ranar, kuma daga ranar bai kara ganin shi ba. To a cikin wannan huduban, Annabi ya ja hankalin maza na duniya gaba daya, yace ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillahi wastahalaltum furujahunna bi kalimatillahi. Annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yace ittaqullaha fin nisa'i, ku ji tsoron Allah dangane da sha'anin mata, ku kiyaye dokokin Allah dangane da sha'anin mata, ku ji tsoron Allah ku kyautatawa mata, ku mutunta su, ku musu ihsani, ku tausaya musu, kar ku ci mutuncinsu, kar ka wulakanta su. Ba wai su bayi bane ko sarakuna, ba wai za ku zauna da su bane ku mu'amala da su irin mu'amalan sarki da bayin shi. A'a, ƴan uwanku ne, kanninku ne, ko ƴaƴanku ne, abokanku ne, abokan shawaranku, abokan rayuwanku, ba bayi ba. Ittaqullaha fin nisa'i, haka Annabi ya fada, ku ji tsoron Allah dangane da sha'anin mata. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillahi, lalle cewa ku kun rike su ne bi amanatillahi, da amanan Allah. Amana Allah ya baku, ku rike amanan Allah hannu biyu, kar ku ci, kar ku lakanta amanan Allah, kar ku ha'inci amanan Allah. Wastahalaltum furujahunna bi kalimatillahi, sannan Annabi ce kun halatta farjojinsu da kalman Allah, wacce ake wurin daura aure, kalmomin da suka halatta maka ita a matsayin matanka. To Annabi ya ce, ya ku taron musulmai, ya ku taron maza waɗanda suke gaban Annabi a lokacin, da waɗanda za su ji wannan hadisin hattashin duniya, Annabi ya ce ittaqullaha fi nisa'i, ku ci tsoron Allah dangane da sha'anin mata. Kaga irin wannan hadisin akwai jan kunne, akwai razani, akwai gargadi mai girma daga Annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wajen yanda ya kamata a mu'amalanci mata, banda duka, banda cin mutunci, kyautatawa da girmamawa da mutuntawa. Wannan shine alamu na imani. Shi yasa Annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairu li ahli, wanda yafi kowa alkhairi a cikin ku shine wanda yafi kowa alkhairi dangane da iyalan shi. Annabi ya ce ni nafi kowa alkhairi dangane da iyalaina. Shi yasa baka da alkhairi in baka da alkhairi dangane da iyalanka. Baka da alkhairi in ka dauki mata matsayin kaskantattu abun wulakantawa bayan Allah ya ba su daraja, Allah ya mutunta su, ya ce a kula da su, amana ne Allah ya bamu na mu tausaya musu. Shi yasa wajibi ne mata ne na aure, iyaye ne a kula da su, a mutunta su, a girmama su, yayye ne, kanne ne, ƴaƴa ne, a kula da su, a ba su tarbiyya, a ba su ilimi. Bawo mace ilimi kwaya daya da kyakkyawan tarbiyya kamar ka tarbiyantar da al'umma ne gaba daya. Lalacewar mace guda daya cikin al'umma kamar lalacewar al'umma ne gaba daya. Shi yasa dole in al'umma tana so tarbiyyar ta yi gyaru, dole ta kula da tarbiyyar ƴaƴanta mata, dole ta ba su ilimi. Duk al'umman da ta wulakanta mata, ta dauke su a matsayin abun banza, ba abin da za a mutunta ba, to wannan al'umman za ka samu rashin alkhairi da albarka a cikinta. Za ka samu fitsara da wargajewar tarbiyya da lalacewar tarbiyya da rashin albarka cikin wannan al'umma. Saboda haka ya'yan uwa masu saurare, mu ainihin riƙe amanan da Allah ya ba mu hannu biyu, mu roƙi kuma taimakon Allah dangane da sauke wannan amana. Haka nan su mata su sani maza abokan zamansu ne, yayyensu ne, shugabanninsu ne, haka Allah ya tsara. Su ma su mutunta su, su girmama su, su ba su daraja. Kar su bari ƙaryan duniya da iskan shedan da huduban shedan ya hure musu kunne da sunan neman yanci, yancin da ya ci karo da dokokin Allah da manzon shi. Ana neman yanci ne yanda ya dace da yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka cikin gidajenmu, ya albarkaci iyayenmu da yayyenmu da kannanmu da ƴaƴanmu. Allah ya albarkaci rayuwarmu. Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe, ya amsa mana ibadunmu, ya mana rahama duniya da lahira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina ta Tattiyana gabatar da shirin Zahra Aminu Sage, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Masu saurare, a yi hutun ƙarshen mako lafiya kuma a sha ruwa lafiya.
So ta aje
Ramadan
mai shayarwa in jalarura ta aje.